a cikin yan kwanakin nan dai yan bindiga sai cin karen su babu baka suke ta yi a jihar Bauchi ba tare da jami'an tsaro sun taka musu birki ba duk da kasancewar jami'an tsaron suna bakin kokarin su na jin samun yan bindiga amma ba su kai ga kama koda mutum guda ba yan bindiga sun kai su mame ne a kan garin Ganji dake karamin hukumar Ningi inda suka kaddamar da harbe-harbe domin samun damar sace wani dan kasuwa dan kabilar Igbo mai suna Daniel Malam Kabir Muhammad Abdullahi shine director mai kula da fannin mulki a karamin hukumar Ningi yayi karin bayani a hira ta da shi ta wayar tarho
sunana Kabir Muhammad Abdullahi director admin na karamar hukumar Ningi da wannan itilahi ya shigo sakamakon canje ne kasan da damuna an fi yin wannan operation muka yi lura
wasu matakai kenan kuke dauka na ganin cewar kun dakile damuna ya zo kuma wannan abu ya kunno kai
yanzu haka kaga akwai joint operation da jama'a tsaro suke yi din da aka yi wannan take na kira captain Opara suka dunguma aka tafi
to yanzu wani haja yake ciki akwai wanda yake sun nemi kudin fansa na wani dan kasuwa sannan kuma ga na wannan sun san mutum tuban yalansa ne don su ji ko kun tuntubi yalan wannan yamuri
yanzu dai muna neman contact daga cin miji a sun tuntubi shi ne don samu ta aka tuntube shi har yanzu dai bamu samu labarin ko sun tuntube shi ko ba su tuntube shi ba
mai shari'a a fannin tsaro Air Commodore Tijjani Babagama ya ce yan bindigar da suke yankunan Zamfara da na dajin Falgore ne suke shigowa jihar Bauchi
ai duk yanzu sun shigo jihar Bauchi ne daga Zamfara wasu daga jejin Falgore nan tunda su Kano sun tattari da suka shigo jihar Bauchi da sauransu kuma an ka duba irin abubuwan da ke fara yau a cikin gari ka ga yara sun yi gangin mutum goma a shirin sun je unguwa sun yi raidin gidaje da sauransu
to yanzu me wannan abu yake haskawa
dole mu tashi mu tsaya malam to
tashi a tsaya kamar ya
wato issue na security ina ma a garin in ka duba gwamnatin jihar Bauchi gaskiya suna kokari in ka kula yanzu ba inda Fulani suke shigowa irin Bauchi da shanunsu da sauransu in kana bin hanyar mai sau din nan ka zo daga kari kafin ka kai mai sau in ka duba dunkana shige kogin nan za ka ga Fulani da yawa sun zo sun yi settling a wannan wuraren haka in ka bi hanyar jama'are to suna ga cewa Bauchi ne kawai is cured for yan kuma ka san wani lokaci dambuwin ya yawa ba ya jin mai
to ba ma sai a kara yawan jami'an tsaro ba
sai gaskiya ne wannan a gaskiya an ka duba shi mai girma gwamnan jihar Bauchi yana iya bakin kokarinsa kuma yana da kyakkyawan mu'amala da jami'an tsaro da sauransu dole a dauki ma'aikata a dauki sojoji a dauki 'yan sanda a dauki civil defense da sauransu amma an ka duba jihohi suna iya bakin kokarinsu su suke ba su motoci su suke foiling nasu su suke zama da su suke gaya musu abubuwan da aka yi musamman an ka duba yanzu a arewa maso gabas ai ba gurin da ake zaune lafiya mu banda jihar Bauchi kuma mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Muhammed Abdulkadir yana iya bakin kokarinsa abin da dai muke kira shi ne dole gwamnatin tarayya ta taimaka masa to amma irin wannan in ka duba kuma su kansu jami'an tsaron wani lokaci ba ma'aikatan da za a tura zuwa wannan wuraren saboda haka dole ne gwamnatin tarayya ta tashi ta yi massive recruitment saboda a samu a yi maganin waɗannan fitintunu da suke shigo kai musamman a arewa maso gabas.
Sai dai duk kokarin da na yi don jin ta bakin hukumar 'yan sanda SP wakil bai nasara ba da gefe guda kuma na halin da yake ciki wani dan kasuwa mai suna Yahaya yana hannun 'yan bindigar suna neman naira miliyan 10 kudin fansa. Abdulwahab Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.